kashe wani baya canzawa zaman mu a tare babu fada bisa yarda da dubawa jini daya ya wuce wasa alakar ba ta yankewa zai firke alakar mu kar makiya su wasa mu Kilas da sanya bulala Rabbi ya hada wa zaya raba Ajiyar ilahu bata tabu ba Masu sa ido kuma kar ku taba Ka ki ji gani ko ba za ka ki ba
More music at houseofsongs.com.